الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى صادواء والنصافية تعالى هميس يو منا شدني قوات رمضان باقي هجر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريهودو دعربا إند شدى واندكم ايداتة دشدى قوات أقو هجر ميلادية دبو بيودة عشرين da biyar ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ina ganin 80 daidai ko na'am zamu koma baya mu fara rakan aya ta 75 daga kan falaq usmi bi mawaqi'in nujum daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya kafin haka akwai tambaya guda biyu wannan tana cewa menene falalan karantawa mamaci kul huwallahu ga wanda ya rasu a karanta mishi kul huwallahu ahad kafa uku uku kamar da yake a wuraren taruruka ko ga walidanmu da walidan walidanmu ayi ta musu ayi amma da anyi uku sau uku sai a tsaya to dace da mijinta da mahaifina da yarana da mijina duk sun rasu to Allah ta'ala gafarta musu da sauran mamatanmu gaba daya to dangane da karanta wanda ya rasu alqur'ani kowace sura ce ko kul huwallahu ne ko suratul baqara ne ko fatiha ne ko falaki da nasi ne malamai suna da bagangaru guda biyu akai malamai sun yi sabani su da babu nasi sarihi qarara daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya halatta ko ya haranta shi yasa an samu daga cikin malamai da dama waɗanda suka halatta cewa ya halatta ka karanta alqur'ani kai kyautar ladan ga wanda ya rasu daidai ne da yanda zaka yi sadaka ka ce Allah ba wanda ya rasu lada ko mahaifi ne ko mahaifiya ne ko miji ne ko mata ne ko da ne ko wani misali mutumin kirki ma kamar yanda zaka masa aikin haji bayan ya rasu ko da ba dan uwanka bane ba ina fata an gane to akan wannan wasu malamai suka yi kiyasi idan zan iya zuwa ne umra ko aikin haji ne kyautar ladan ga wani ko da ba dan uwana bane ba ya halata zan iya sadaka in ce Allah kai wani ladan kai sadakan kudi ko sadakan alqur'ani ko sadakan abinci ka ce Allah kai babana ladan wanda ya rasu ko Allah kai wa mijina ko Allah kai wa mahaifiyata ko Allah kai wa dana ladan wanda ya rasu duk ya halata wannan malami ba su da sabani akai sai suka ce to in dai har za a karanta wannan a ba su ladan to ai karatun qur'ani ma ibada ne da za a karanta shi a bada lada kun gane maganan da kyau to wannan shine a zance na farko kuma kamar yanda na faɗa daga cikin manya-manyan malamai a kodan da suke da wannan ra'ayi ciki akwai Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnati wal Jama'a wasu daga cikin malamai irin su Imam Shafi'i suna ganin mutum sai da mamaci addu'a amma ba zai karanta Qur'ani ba ya bashi lada kamar yadda ba zai mihi sallah ya bashi lada ba ina fata an gane shi Imam Ash-Shafi'i daga cikin dalilan shi wa Allah salil insani illa ma sa'a wa na sa'ayahu sawfa yura da kuma hadisin idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya da kuma aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu to karkashin wannan suna ganin cewa Imam Shafi'i yana ga ba za karanta Qur'ani a ba wani lada ba sai da masa kara in an yi karatun Qur'ani sai ayi addu'a Allah ya gafarta mishi kama ayi tawassuli da wannan ibadan da aka yi to anan akwai maganganun da na karanta na Sheikh bin Baz Allah ya kara mishi rahama saboda shi bin Baz a malamai cikin mu'asirun yana cikin wanda yake ganin ya dauki mazhaban wanda suka ce ba za a yi ba to amma abin da yake da burgewa shine game da maganar bin Baz duk da sun saba wa akwai abubuwan da Imam Al-Albani ya kawo cikin ahkamul janaiz wanda hatta cikin mu'asirun da dama ba sa tare da shi akai wajen nuna cewa wanda ya rasu ba abin da za a yi mishi na ko sadaka ko tona rijiya ko wane ne akwai malaman da suke da wannan ra'ayin amma wannan ra'ayi ne gaskiya da yake da rauni an fahimci wannan abin da kyau duk sabani akan sallah ne ko akan karatun Qur'ani amma kan sadaka ko kuma kan aikin haji duk wannan sun ce za a yi shine mazhaban jumhuru to Sheikh bin Baz Allah mishi rahama da ya kawo wannan matsalan sai yake cewa fal arjahu abin da yafi rinjaye yafi karfin dalili shi a wurin shi wal aula kuma abin da yafi adamu tathwibi lil mauta wa ghairihim wadanda suka rasu ko wadanda suke raye ba za a karanta musu Qur'ani a basu ladan ba sai dai a musu addu'a inji bin Baz to bayan yayi dogon magana karkashin wannan sai yake cewa duk da haka fal qawlu maganan cewa ya halatta kuma ayi lahu hazzun min alquwwati fi qiyas al'ibadati ba'dihha ala ba'd suna da hujja mai karfi wadanda suka ce ya halatta wajen qiyasin wata ibada akan wata ibada kun ga adalci irin na malamai kenan to sai a karshe sai yake cewa innal qawla bi adami tathbit tathwibi aula wa arjah wa ahwatu lil mu'min walakin sai dai falana quru ba za mu ce wanda inna habidi'atun ya bidi'a ba inji bin Baz yace saboda su Ahmad ibn Hanbal suna ga ya halatta ai baka saka kira su Ahmad ibn Hanbal in bidi'a ba daga cikin manyan manyan magabata sai yace walana qulu innaha muharramun ba za mu ko mu ce haramun bane ba yace bal mas'alatun khilafun bainal ulama yace mas'ala ce da take da sabani tsakanin malamai mashhuratun kuma ta shahara sama da shekara 2000 da wuce to ka kai a yau ba za ka zo ka takure mutane a wuri ɗaya ba ban gane ko kun fahimci maganganun bin Baz ba a takaice wanda yake ganin ya halatta ayi yana da manyan magabata sama da shekara 2000 da suka tafi akan wannan dalili wanda yake gani sai da musu addu'a ko amun sadaka ko wani abu daban ko aikin umra ko haji a basu ladan shi ma yana da ainihin dalilan shi ba wanda zai ce wani dan bid'a sabani ne kawai na malamai ba sabani ne kuma na akida ba wanda ya shafi tauhidi Allah ya sa mu dace wannan tace mahaifiyar ta ce ba ta da lafiya tana jinya ba ta ma san wanda yake kanta ba Allah ta'ala ya ba ta lafiya to dan gane da azuminta za a mata azumi ne ko kuma za a ciyar ne aba ba za a yi ko ɗaya daga ciki ba za a jira ne ta warke in ta warke ta rama wanda bai da lafiya ba wanda zai mishi azumi hukuncin mara lafiya da hukuncin ma duk wanda bai azumi ba ko saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko saboda mace ce ba ta da tsarki ba wanda zai ma azumi sai dai ka jira har lokacin da zaka tsinci kanka a lokacin da zaka yi azumi an gane ko ba maganan azumi ba maganan ciyarwa fatan za a yi tawarki to idan ba tawarke ba ta rasu ba misali a ce an kama ramadan ba ta da lafiya tana kwanci cikin ramadan din kuma ta rasu ba tawarke ba shikenan azumin ya fadi a kanta ko ba wanda zai rama mata Allah ba binta bashi dan azumin ya same ta a halin da ba ta iya azumi amma idan mutum bai da lafiya cikin ramadan ya sha azumi sai ya warke bayan azumi bai rama ba sai saki rashin lafiya ya rasu ko kuma kwatsam kawai ya rasu amma ya samu lafiyar da zai rama sai ya yi jinkiri kamar yadda mutane suka saba yi kaga mutum har cikin sha'aban wai ana bin shi wata ramadan azumin saura kwana uku ana bin ta azumi takwas to ya za a rama idan za ta yi rabi rabi kenan ko inda ana yi to a irin wannan yanayin ya zama wajibi a rama mishi duk wanda ya rasu ana bin shi irin wannan azumin waliyan shi ƴaƴan shi ko iyayen shi ko ƴan uwan shi ya halatta su mishi wata ta zo wajen annabi alaihi salatu wassalam tace baba ta tara su mahaifiyata ta tara su amma ana bin ta bashin azumi shin zan rama mata annabi ce kware zaki rama mata yace man mata wa alaihi siyabun yace falyasma anhu waliyuhu aw kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda ya rasu ana bin shi bashin azumi waliyan shi ɗan uwan shi kenan su rama mishi wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam kamar yadda na faɗa zamu tashi a farkon aya ta 75 cikin wannan sura mai albarka suratu al-waqi'a insha Allah mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fala uqsimu bimawaqi'in nujum Allah ce ina rantsuwa bimawaqi'in nujum da mafadan taurari ko kuma wuraren da alqur'ani ya sauka wannan la uqsimu din da aka ce malamai suna da ainihin fahimta guda biyu a wannan wurin wasu malamai suna ga ladin kaman kore rantsuwa take kaman Allah na ce ba sai na rantsi ba ai haka abun yake bana bukatan na rantsi suka ce domin la kaman tana kore abu ne wasu malamai suka ce a la uqsimu din na rantsuwa ne duk inda ta zo la uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama fala uqsimu bi shafaq fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad duwana la uqsimu rantsuwa Allah yake yi ba kore rantsuwa yake ba suka ce ladin nan ta zo ne dan karfafa zance laraba suna amfani da la wajen karfafa zance ba dan korewa ba wasu malamai suka ce kawai ai muhumalaci kawai uqsimu ne ladin kawai ana kawo shi ne ba shi da wani ma'ana dan akwai harufa da ake ce musu muhumal a larabci wanda ba aiki da su alayi halin zance dai mafi inganci la uqsimu rantsuwa Allah yake ba korewa yake ba bi mawaqi'in nujum da wuraren da alqur'ani ya sauka ko da wuraren da ainihin taurari suke faduwa mun cikakken bayani jiya sai Allah ce wa innahu laqasamun lalle wannan rantsuwa ne law ta'lamuna azim mai girma inda kun sani Allah sai ya ce innahu laqur'anun karim lalle shi wannan abun karantawa ne mai girma alqur'ani ne abun karatu mai girma to kamar da na faɗa jiya alqur'ani Allah yakan yi rantsuwa ne saboda ababe guda biyar na farko Allah yakan yi rantsuwa dan ya tabbatar da shi kade cancanta abota mishi Allah faɗa ce wasafati safat
bismillahir rahmanir rahim wassafati safa fazzajirati zajra fattariyati dhikra
Allah bayai rantsuwa da waɗannan ababe ƙarshe sai ce inna ilahakum la wahidu lalle abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya tak babu na biyu qul huwallahu ahadun Allah shi kadai cancanta abota mishi kun ga ahadun ana nufin ɗaya haka wahid ana nufin ɗaya a larabci to Allah da ya tashi ya ce qul huwallahu ahadun bai ce ba qul huwallahu wahid saboda me saboda wahid namba ne da ake amfani da shi a wurin kirge in kace wahid ya halatta kuma kace isna salasa ina fata an gane kaman 1 2 3 4 har zuwa 10 to amma shi kuma ahadun ana nufin tallin tal kaga shi ba abin da ke bin bayin shi domin akwai bambanci tsakanin 1 da kuma
kwaya daya haka ne ko ba haka bane in aka ce daya akwai possibility kuma a ce biyu amma an ce kwaya daya tak to babu na biyu kenan tallin tallaya daya to shine ma'ana ahadun shi kadai ne ya cancanta abota mishi ba a masa shirka to wannan Allah yayi rantsuwa karshe sai ya ce inna ilahakum la wahid sannan Allah kan yi rantsuwa kuma dan tabbatar da tashin kiyama gaskiya ne sakamakon da za a samu na wuta da aljanna da tsallake siradi shi ma gaskiya ne tsallake siradi yana cikin wuraren tashin hankali ranan gobe kiyama domin nana Aisha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tace a kiyama kuna iya tunawa da matanku kuwa da ƴaƴanku kaman ku annabawa sai annabi ya ce eh muna tunawa da su amma banda wurare guda uku zaka manta da komai amma abu ɗaya ne annabi ba zai manta da shi ba al'ummar shi gaba daya amma ya ware wannan dana ne wannan mata na ne wannan aboki na ne wannan na iya mantawa amma al'umman adunkuli kaf baya mantawa da su saboda rorin tsallake siradi gada ne za a bi kuma ta kan jahannama Allah ce wa in minkum illa waliduha yanda ka san terminal bridge na Lagos da tafi kan wannan ruwan to haka za a fita kan jahannama a wuce to wuri ne na tashin hankali wani daga wannan gadan zai fada jahannama ba zai wuce ba annabi ya ce amma akwai wanda shi zai tambaya ma waye shi za a fita kan gadan nan ne a ce masa an riga an wuce ai zai wuce ne kaman walqiya akwai wanda zai wuce kaman doki mai tsananin gudu akwai wanda zai wuce kaza akwai wanda zai wuce da rarrafe kaga mai rarrafe kan Allah ji ganshi easily zai iya fadawa amma Allah ya sa mu tsallaka ta kowace irin hali ba tare da mun fada jahannama ba to Allah subhanahu wataala yakan yi rantsuwa a Qur'ani dan tabbatar da aljanna gaskiya ne wuta ma gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne duk abin da zai faru a wurin na hisabi da bincike da ba da sakamako gaba ɗaya gaskiya ne Allah sai ya ce wa tur
bismillahir rahmanir rahim wa tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril mastur inna azaba rabbika lawaqi'.
Ubangiji bayan ya rantsuwa da waɗannan ababe masu yawa, ya rantsa da dutsen Dur Sina'a, ya rantsa da ainihin Al-Qur'an kitabin Mas'ur, ya rantsa da Raqim Manshur wal Baitul Ma'mur, wasu malamai suka ce Al-Qur'ani, ya rantsa da Baitul Ma'mur shine ɗakin Ka'aba wanda yake sama. Akwai ɗakin Ka'aba dake duniya namu na mutane da aljanu. Akwai Baitul Izza wannan shine kaman ɗakin Ka'aban mala'iku su ma da yake sama. Annabi ya ce tunda aka halicci wannan ɗakin kullum mala'iku dubu ke shiga su yi dawafi a ciki. Idan sun fita ba za su ƙara dawowa ba har abada. Su kullum ana kaman a booking appointment ake na dawafi, amma baya wuce mutum dubu kuma baya ƙasa da mutum dubu. Kullum mala'iku dubu chip chip ake ba appointment na ku shiga ku yi dawafi. Idan sun shiga sun yi dawafi sun fita har abada ba za su dawo ba. Gobe wasu sababbi za a sake bawa. Daga nan mutum zai gane yawan mala'iku tun kafin a halicci annabi Adam fa ake wannan abun har yau a kowace rana haka mala'iku ke shiga suna dawafi to Allah sai ya rantsa da wannan ɗakin sai ya ce inna azaba rabbika lawaqi lallai azaban ubangijinka mai afkuwa ce sai ta afkuwa tashin kiyama malahu min dafi ba wanda ya sai kuma ya ture ta ba wanda ya sai a je tashin kiyama ya tada rigima shi ba zai je wuta ba ko akwai babu shi ka tada rikici kai kan sai dai akai ka aljanna ka ci a fasa akwatin zabe kai amfani da yan kalare a kiyama babu wannan abu ko kai amfani da jami'an tsaro amma wawaye daga cikin su din mu da su duk tare muke shan wahala ko ba haka ba shi yasa jami'an tsaro a dinga amfani da su ma wurin zaluntan mutane su ma ba su da hankali su ba kansu wahala suke sha nawa ne albashin nasu shi yasa su yi ta karban cin hanci da rashawa a takaice shine kamata su hada kai da talakawa dan a samu canji a samu gyara amma sai a tura su a sace akwatin zabe a yi rashin mutunci su wulakanta mutane karshe ko ba da su ake shana bayan an gama a ba su 50-50 shikenan sai bayan shekara hudu Allah sauke a takeice dai Allah yayi rantsuwa saboda tabbatar da cewa tashin kiyama gaskiya ne hakanan kuma yayi rantsi a wajen wazariyati zarwa
bismillahir rahmanir rahim wadhariyati darwa falhamilati qara faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiqa wa innad-dina lawaqi'
nan ma Allah bayan yayi rantsuwa sai ce innama tu'aduna lalle abinda ake akai alƙawarin shi aka muku alƙawarin shi lasadiqun tabbas gaske ne wa innad-dina lalle sakamako ranan gobe kiyama lawaqi'un tabbas ya afku kun ga a wannan suran ma Allah yayi rantsuwa dan me dan tabbatar da abin da zai faru ranan gobe kiyama sai sura ta karshe wannan zai garka
bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabaha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra
yawma tarjufu
yawma tarjufu radifa
nan ma Allah yake cewa ranan bayan yayin rantsuwa wannan zai ati garkan da wadan mala'ikun da suke cire rai kamar suna fisga da karfi saboda shi kafiri idan za a cire mishi rai shi da manyan munafikai da azzalumai annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace yanda mala'iku suke idan suka zo zare ran azzalumi ko wani kafiri ko wani mushriki ko wani hamshakin munafiki yanda ka san rago wanda gashin shi dukunku ne sai ka zuba masa ruwa sai ka dauko ainihin kom ka ce zaka taje wannan gashin ya zai ji ko da kanka ne a ce gashin mutun ya dukunku ne a dauko kuma a ya sunan shi kom za a ainihin shaibin wannan kan ya mutun zai ji zafi da bala'i ko to haka ake cire ran kafiri da mushriki da azzalumi da munafiki idan mala'iku suka zo daukar rashi yanda zaka ga ana ja gashin baya tafiya dan ya dunkule in an fisga da karfi kuma har in yaro ne kuka zai yi misali kai ko babba ne ma sai kaga yana hawaye to haka ake zare ran wanda in ya mutu ta zai ji shine wannan zi'ati garkan mala'ikun da ke zare ran yan wuta babu sassautawa babu rahama yace wannan shaitani nashtan da kuma mala'ikun da suke zararan mumini mutumin kirki dan aljanna suna zarewa ne nashtan yanda ka san ka zare gashi daga cikin nono nonon da ya daskare ya zaka zaro gashi daga cikin shi yana da wahala babu ko zare gashi daga cikin gari kamar garin fulawa kaga gashi zaka zaro shi ba abu bane mai wahala to haka ake zare ran dan aljanna idan mala'iku suka zo kuma suna zare ran suna mishi albishir suna ce la takhafu wala tahzanu kar ku bakin ciki kar ku tsorita wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljanna tana nan tana jiran aljannan da aka muku alƙawari yasa duk wanda zai mutu Allah yake a dauki ranshin nan aljanna ne idan kuma aka zare ranshi jinkirin da ake kafin a kai shi haushin ku yake ji so yake ai sauri a kai shi ya bar muku Najeriyan Allah yake tafi aljanna to shine wannan shidati nashdan to a ƙarshe dai Allah sai ya ce yawma tarjifu rajifa ranan da za a ainihin girgiza ainihin masu girgizawa za su girgiza wannan duniya a girgiza komai sai ya mutu duk wani dogon gini sai ya rushe ran tashin kiyama kenan to Allah ya faɗi wannan a wurare da yawa haka nan wurin wal mursalati urfa za mu tsallake saboda lokaci amma ce wa inna dina lawaqi lalle tashin kiyama zai faru sannan sakamakon da zai faru a kiyama kuma tabbas gaskiya ne masu imani za su ganta ɗan wuta ma za su ganta babu kokonto a ciki to sai abu na uku da Allah ke rantsuwa akan shi a cikin Qur'ani shine Allah yakan yi rantsuwa dan tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi ya aiko shi ko ya rantsi dan fadan wani dabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi wannan a farkon suratul yasin karama.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin.
Allah yace Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah yace ina rantsuwa da Al-Qur'ani. Sai ce innaka laminal mursalin. Tabbas lalle kai Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam kana daga cikin manzanni, ni na aiko ka ba ƙarya bane ba. To kaga Allah ya rantsa da Al-Qur'ani dan tabbatar da gaskiyan Annabi. Shi yasa da wannan malami suka ce ya halatta ka rantsa da Al-Qur'ani, dan Al-Qur'ani maganan Allah ne, maganan Allah kuma siffan Allah ne. Shi yasa rantsuwa da Qur'ani halal ne, ba bid'a bace ba. Amma abinda malamai suke cewa ba sai an dauko Qur'anin an dora mu akai ba. Yawwa, ko yana gabanka ko baya gabanka, da karan zai da Al-Qur'ani to duk abinda zai faru zai faru. Amma akwai abinda ake aiki da shi a kaman psycho na mutun. Idan aka tara mutane aka dauko Qur'anin irin na rubutun allo na gida din nan a cikin gafakan shi, a dauko shi a faifayi, a ce ka je kai alwala, a zo a taro a kewaye ka, to tun daga nan ka samu problem, baka da gaskiya psychologically ka samu matsala. Ana wani karkaran tsefa, wallahi zaka mutu. To in baka da gaskiya kana rantsuwa sai ka haukaci, tun kanka rantsa ma an haukata ka dama. Ke yasa kotuna suke wannan abu, sai ga mutun ya ja da baya ce zan faɗi gaskiya. To amma Qur'ani ko an rike ko ba rike ba, in ka rantsa da Qur'ani wallahi sai Allah kama ka. To Allah sai rantsa da Al-Qur'ani shi da kanshi dan tabbatar da gaskiyan Annabi. Yasa yake ce nun wal qalami.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wa inna laka ajran ghayra mamnun. Wa
Allah subhanahu wa ta'ala ce nun wal qalami, ina rantsuwa da alqalami, wama yasturu, da abinda alqalamin ya rubuta. Alqalami na farko shine alqalamin da Allah ya halicce shi, shine farkon abinda Allah ya halitta. Annabi ya faɗa cikin hadisi awwalu ma khalaqa Allahu alqalama, farkon abinda Allah ya halitta a cikin halittun shi gaba ɗaya kaf shine alqalami. Ya halicce su ma kafin ya halicce mala'iku, ya halicci alƙalami kafin ya halicci lauhul mahfuz. To da Allah halicci alƙalami sai yace da shi uktub, yace in rubutu. Sai yace wa Allah me zan rubuta? Yace ka rubuta abinda zai kasance daga yanzu har zuwa tashin kiyama. Haka alƙalamin ya ta rubutu da kun faykunu, sai da ya rubuta komai, duk abinda ke cikin lauhul mahfuz wannan alƙalamin shi ya rubuta shi. To shine wal qalami, Allah na rantsuwa da alƙalami, wama yasturun, da abinda kuma alƙalamin yake rubutawa. Haka nan duk wani alƙalami na alkhairi a duniya da ake amfani da shi wurin rubuta alkhairi, Allah ya rantsa da wannan alƙalami. Alƙalamin da ake rubutun allo da shi a rubuta Al-Qur'ani, ko kuma biro ka dauka ka rubuta hadisi ko ka rubuta Al-Qur'ani, duka Allah na rantsuwa da wannan, saboda me? Darajar abinda aka rubuta da shi, da kuma abinda aka rubuta, yin Qur'ani ne, idan hadisi ne, idan ma menene, in wata wasiƙa ce ta alkhairi, duk Allah ya rantsuwa da wannan abu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi rantsuwa ne da abin da ya ga dama. Amma ni da kai haramun ne mu rantsa da komai sai da Allah. To Allah ya ce ya rantsa da alƙalami da abin da alƙalami ya rubuta, ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ya kai wannan Annabi mai girma, baka zamo mahaukaci ba dangane da ni'imar da Ubangijinka ya maka. Wa innaka la ajran, ya Annabi Muhammad kana da wani irin lada ghayra mamnun, ladan da ba a hana ka, kana da cikakken ladan da ba za a hana ka ba. Yace wa innaka la ala khuliqin azim, tabbas kai kana kan wasu waɗansu ɗabi'u kyawawa, madaukaka. Kuma ke sa malamai suka ce da Allah ta ce siffanta Annabi, sai ce wa innaka la ala khuliqin azim, wato idan duk wani abu inda yake kyawawa ɗabi'a ce, kaman gaskiya, kamar riƙon amana, kamar sada zumunci, kamar tausayi, kamar kyauta, kamar duk abin da yake ɗabi'a ne mai kyau, to kamar an shimfuda su ne annabi yana kansu yana tafiya ba washi suna jikin shi bane a shi a kansu ma yake tafiya wato ya ma fi su kenan idan gaskiya gaskiya ce annabi ya fi ta gaskiya idan amana amana ce annabi ya ma fi ta amana idan tausayi tausayi ce annabi ya fi tausayin ma tausayi yasa Allah yake cewa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abun da zai takura al'umma annabi ba ya san shi kuma dangane da mummune shi mai tausayi ne mai jin kai ne hatta waɗanda ba musulmi ba annabi na tausaya musu shi yasa duk yahudawa wanda annabi zauna da su sun ji dadin zama da shi saboda ya rike musu amana ya musu gaskiya ya taimake su ya musu nasiha ya ba su shawara shi yasa wani bai hude da dan shi bai da lafiya annabi je gaida shi alaihi salatu wassalam sai ya ce wa dan ka musulunta ga bai hudan yana zaune annabi ya kira shi zuwa ga musulunci sai dan sai ya kalli uban sai ya kalli annabi yana tsoron baban shi sai baban ya ce ati abul qasim ka bi baban qasim na baka dama saboda me inda baya zaman lafiya da shi zai wannan abu ba zai yi ba kaga bai hude ne kafiri ne makiyin annabi ne amma ya je duba dan shi bashi da lafiya shi duk lokacin da ka cutar da shi sai saka maka da alkhairi duk lokacin da ka masa rashin mutunci shi sai maka mutunci ka masa ƙarya ma gaskiya ka ci amanan shi rike ma amana to sai Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim shi sa al-busairi ce faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yadanuhu fi ilmin wala karami ya tsere wa annabawa gaba daya fi khalqin wajen ainihin kyakkyawan halitta annabi ya fi annabi yusuf kyau shi sa nake masu rubuta suratul yusuf saboda farin jini wannan su rubuta masu suratul muhammad an gane ku dan annabi ya fi annabi yusuf kyau kuma ya fi annabi yusuf farin jini amma bambancin annabi da annabi yusuf shine shi annabi yusuf bai samu kariya irin wanda annabi yake da shi ba dan darajar su ba dai bane ba mata sun tinkare annabi yusuf da fasadi amma annabi shedan ma ba zai samu sannan a ransu ba shi idan ka ga shi kwarjini zai maka sai ce wani mai baiti ya ce ka shamsi tadhharu lil aynaini min bu'din saghiratan wa takillu tarfa min amami wai kamar rana ne daga nesa za ka ganta yar karama amma inda zaka zo gabanta ai baka isa ba ai kisa idan rana ta fito tana tsakiya baka isa ka kalle ta haka ba ku hada ido ba sai da ka saci kallonta amma ka kalle rana cikakken kallo ba za ka iya ba haka annabi yake shi yasa wani sahabi yace ba ma iya hada ido da annabi saboda kwarjinin da yake mana he da su saci kallon shi amma su hada ido da shi yana da kwarjini to shi yasa shi babu macen da za ta yi tunkaran shi da fasikanci Allah ya bashi wannan kariya to dan annabi Yusuf an yanka hannu akan shi ba wai dan ya fi annabi kyau bane ba daga annabin ne sai shi a wurin kyau kamar yadda tabbata a cikin hadisi to wa innaka la ala khuluqin azim duk waɗannan daraja ne da falala na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai abu na hudu abu na biyar kai Allah ya kan rantsa abu na hudu Allah ya kan rantsa dan gaskiyan alqur'ani Allah ya ce hamim wal kitabil mubin
bismillahir rahmanir rahim hamim إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
الله يأتي حاميم سورة الدخان سيأتي والكتاب المبين إنا رنسواد القرآن شين الكتاب المبين وانديك بيّن قسكيا يكيك وبيّن قريا ya bayyana imani ya bayyana shirka ya bayyana musulunci ya bayyana tauhidi ya bayyana kafirci ya bayyana zalunci ya bayyana adalci yana bayanin komai filla filla take dake al-mubin littafin da yake bayani sai Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzilin nan ma Allah da ya rantsa da al-qur'ani yace lalle mu muka saukar da wannan littafin fi laylatin mubarakatin a wani dare mai albarka shine daren lailatul qadari inna kunna munzilin Allah ce lalle mun kasance mu ne masu saukarwa lalle mun kasance masu saukarwa to anan Allah ya rantsa da alqur'ani dan ya tabbatar da alqur'ani gaskiya ne cewa shi ya saukar da alqur'ani shi ya aika annabi da alqur'ani sai abu na biyar wanda shine na karshe Allah ya kan rantsa dan ya bada labarin dan Adam ko halittar mutum ko halin mutum ko wani abu da ya faru da mutane shine abin da Allah ya rantsuwa mai yawa fiye da komai a Qur'ani ka sallalle mutum ba karamin dan matsala bane ba Allah ya yi ta rantsuwa a Qur'ani a wurare daban-daban dan bada labarin dan Adam da ya fara tun daga suratul zariyati yace was-sama'i zatil hubuk ara ma za ta zo
was-sama'i zatil hubuk innahum lafi qawlin
Allah ce was-sama'i zatil hubuk Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi musa wannan saman da kuke ganin ta akwai hanyoyi a cikin ta yanda ake da hanyoyi a ban kasa haka ita ma sama take da hanyoyi irin nata kisa wani abu da zai baka mamaki a duniya baka taba ji a sararin samaniya jirgi sun yi karo ba duk inda aka samu plane crash in dai karo ne to a kurkusa abin ya faru kaman da ya faru kwanan nan a Washington DC ko a Virginia in ka ji jirgi sun yi karo wani jirgin passenger helicopter sojoji suka yi karo wannan an zo sauka ne a airport amma a sama jirgi ba zai taba yin karo ba ke dai su yi karo anan wani abu ya faru wannan yazo zai haka a airport wannan zai haka sai aka samu matsala daga control tower ba su ga ya musu ba sai da shi da ma jirgi controlling din shi ake su pilot ana ba su direction daga kasa duk directive daga nan suke karba ka dan kara sama ka dan sauko ka kara speed ka rage duk magana ake da su ba inda zaka tuka mota ne kai ta gudu kana kallo kai kake controlling shi jirgi ba haka bane ba duk abin da suke gaya musu ake a ce an hango kaza akwai matsala ku dan yanki ku canja hanya ko akwai wani gajimare mai kauri wanda aka yi karo da shi ka ji kamar da ki dutse ko a ce ku kara sama ko a ce ku dan yi kasa duk wannan gaya musu ake ba wai pilot da yake gani ba to idan aka samu matsala a kasan to Allah jikan ku da rahama an gane ku a ce masu gaya muku su yi bacci malam Usman to inda shi yake kula da pilot aka da shi kenan to haka jirgi yake to shine was-sama'i zatil hubuk sai Allah ce innakum lafi qawlin mukhtalif tabbas ku kafare kuna cikin maganganu mai saba wa juna yau ku ce wannan gobe ku ce wannan yau ku ce Isa ne dan Allah gobe ku ce a shi ruhi mai tsarki ne gata ku ce a shi kaza ne ba ku da magana ma guda daya wadansu ma su ce ƙarya ne ɗan difa life da nasu su ce kristmetin ma ƙarya ne duk ɗan difa life bai da christmas ba akwai wani ɗan difa life mun zauna da shi ya ce min ai mu ne ahlus sunnah kristoci ba ma maulidi da yake ya zauna cikin hausawa ya iya hausa sosai har ya san akwai nbidiya akwai ahlus sunna cikin hausa aka haife shi a cikin hausawa ya girma ya san akwai nbidiya akwai ahlus sunna ya ce to wai kristmeti ma bidiya ne an gane ko to Allah sai ya ce innakum lafi qawlin mukhtalif haka Allah ya ce watini wa zaitun
bismillahir rahmanir rahim والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
الله يقول والتين والزيتون إنا رسوا دا التين شين بشيهم قوري والزيتون الله نا رسوا دا بشيهم زيتون wa turi sinin da dutsen da aka yi magana da annabi Musa dutsen da Allah ya munajati da annabi Musa wanda yace wana daina hu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya to wannan dutsen turi sinaa da ke kasar misra a yanzu wannan dutsen Allah ya yi rantsuwa da shi sai Allah yake cewa wa hadhal baladil amin Allah ya rantsa da garin makka da wannan garin amuntacce yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika na halici dan adam da sura mafi kyawun sura da diri mafi kyawun diri da halitta mafi kyawun halitta babu halittan da Allah ya kyautata ta kamar dan adam shi yasa ce ahsan ta kauyi a cikin halittu dan adam yafi komai kyau dan adam yafi mala'iku kyau yafi aljinin kyau yafi dabbobi kyau ba abin da yafi mutun kyau an gane ko saboda darajar dan adam saboda a cikin su Allah zai fidda annabawa shi yasa dan adam yafi komai kyau kar ma ka dauka wa mala'ika yafi ka kyau kar ka dauka aljini yafi ka kyau kaga wani kyakkyawan aljini ƙarya ne ba shine halittar shi ba yana iya canjawa ne amma asalin halittar shi mummuna ne kuma dan adam ne kada yake da halittar da baya bukatan ƙari duk wanda Allah ya yi shi baki idan ya koma fari wallahi sai yayi muni duk wanda Allah halice shi baki to bakin kuma shi kyawu ne a gun shi da yayi gilici shikenan ya koma wani yalo yalo hakan nan can fari can baki shi yasa wani horo horo zai zama ka ba yara tsoro shi yasa babu rashin hankali irin masu yin bilici na farko baya sa ku kuyi kyau wallahi duk wacce ta yi bilici muni take na biyu kuma yana da hatsari ga lafiyar dan adam likitoci suna hanawa amma kun ce dole ya kunyi wacce ta ce kun sa mun yi bilicin kun zo kun ce ba ku san masu bilicin na ce kun sa kanku ne ba wanda ya sa ku a takaice dai shine duk abin da ka canja halittar shi to sai kai da na sani daga baya ku kalli Michael Jackson mana da ya canja halittar shi completely gaba ɗaya bayan da Allah ya yi shi ba karshe ya sha wahala a rayuwar shi bayan ya shiga rana nan da nan sai an rike mishi lema daga mota zuwa office sai an rike mishi lema ya sauko daga mota zai shigo nan masallaci sai an rike umbrella in akwai rana bayan iyawa kuma yana kan magunguna da AC da wane ne da allurai sai fatan ta fara samun matsala karshe ma dai yazo committee suicide wadanda suka ce a likitan shi ne ya kashe shi maganganu dai ko ma mene ne ya mutu amma da yayi regretting abin da yi fiskar shi ya koma wani iri to shi yasa duk abin da Allah ya halitta wannan bakin naka shine kyawu in Allah ya yi ka fari fari shine kyawun ka in ya yi ka wankan tarwada wankan tarwadan shine kyawun ka an gane ko Allah rawaye ce babu wankan tarwada kawai ana jin kunyan ka ne yace duniya daga baki sai fari kawai haka nan idon dan adam baya bukatan ƙari yanzu kace kana so a ƙara ma ido ɗaya a goshi ka zama dodo kenan in aka ƙara ma kunne muni zaka yi in aka rage muni zaka yi hannayenka guda biyu in aka ƙara ko aka rage an bata ka kafofin mutum duk abin da Allah ya ma guda ɗaya ɗayan shine kyau in ya maka biyu wannan biyun shine kyau duk abin da Allah ya shirya wa dan adam ahsani ta kauye babu halitta mai kyau kamar dan adam Allah sai ce thumma radadnahu asfala safili amma kash dan adam zai zo yayi sabo ya kibin Allah bayan duk abin nan da Allah ya mishi yace sannan sai mu mai da shi mafi kaskancin kaskantattu shine mutum ya mutu ya shiga wuta to babu kaskanci sama da ka mutu ka shiga wuta Allah ya tsare mu to Allah yayi rantsuwa a wurare daban-daban wasama'i wa tariq wasama'i dhatil buruj wal fajri duk waɗannan rantsuwa ne da Allah yayi dan suwar layli idza yaghsha duk Allah yayi rantsuwa ne dan ya bada labarin dan adam ko halittar shi ko wani halin shi ko dabi'a irin nashi a takaicen takaitawa saboda lokaci zamu tsaya a wannan rantsuwan guda biyar ba sai mun kawo sauran ayoyin ba Allah da ya ce falaqu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasaman law ta'lamuna azim yace innahu alqur'anu karim duk qur'ani tun daga bakara har nasi ba zai fita da ɗaya daga cikin guda biyar din nan ba Allah sai yace fi kitabin makanun yana cikin littafi tsararre shine lawhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharun babu mai shafan lawhul mahfuz sai mala'iku sune almutahharuna waɗanda aka tsarkake su tsarkake su daga me na farko ba sa duk wani abu da ke sa ya tsarki mala'iku ba sa yi kowani iri sannan ba sa kuma aikin sako na zunubi balle su nemi tsarki da istighfari su ba sa ma sakon Allah gaba daya shine mutahharuna amma dan adam yana tsarki yana shiga banɗaki dan adam yakan ainihin samu janaba dan adam yakan samu al'ada dan adam yakan yi zunubi duk waɗannan najasa ne zunubi ma najasa ne shi yasa kake tsarki da istighfari kai tsarki da tuba to malaikun su mutahharuna ne Allah ya tsarkake su daga waɗannan abubuwan gaba daya sai Allah ce tanzilun min rabbil alamin lalle shi alqur'ani tanzilun saukakke ne Allah sai kashi da masdar saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai Allah yayi amfani da masdar saboda karfafa ma'ana tabbas qur'anin nan ya sauka ne daga wurin ubangijin talikai ubangiji shi saukar da wannan alqur'ani to a wannan gaban malamai suke tattauna ba karman la yamassuhu illa almutahharuna ba masu shafan alqur'ani sai waɗanda aka tsarkake sai wasu suka fassara ayin da cewa ba mai taba qur'ani sai mai alwala an gane ko wanda a larabcin fassarar ma akwai kuskure dan almutahharu mala'iku ake nufi dan adam ba mutahhar bane ba ina fata an gane su mutane Allah ya kira su ne da mutatahhirina inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu almutahhirina almutahhir shine fa'il mai tsarkakewa almutahhar wanda aka tsarkake shi to dan adam Allah bai tsarkake shi daga najasa ba sai da shi ya tsarkake kanshi dan adam kuma Allah bai halice shi ba da rashin sabo dan adam yana sabo ko wane ne shi in ba annabawa ba sai dai na wani kawai fi na wani manyan bayin Allah na gari sukan yi aikin sabo ma a cikin kuskure ba tare da sun sani ba to su mala'iku ko akan kuskure ma ba sa sabon Allah to saboda haka wannan ayin ba ta da alaka da taba alwala a taba qur'ani da alwala kuma wannan shine ra'ayin imamu na Malik idan kai dan malikiya ne ka karanta a cikin littafin fiqihu an ce ba a taba qur'ani sai an yi alwala sai mu ce da kai ka je ka duba mu wadda malik mu wadanda imamu malik da hannun shi ya rubuta yana rayi cikin shekaru 40 ya rubuta mu wadda amma imamu ash-shafi ya haddace da cikin kwana 40 to imamu na malik aka yace wannan ayan ta cikin suratul waqi'a daidai take da ayan da ke cikin suratul abasa wa tawalla Allah yake cewa bi aidi fi suhufi mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara ana magana ne akan lauhil mahfuz ba ana magana akan qur'ani da ke hannun mu ba an gane ko sadaka ya halatta mutum da ke qur'ani ko ba shi da alwala mustahabbi ne ba wajibi bane ba a fa bi hadhal hadithi antum mudhinun
a fa bi hadhal hadithi antum mudhinun أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
Allah yake cewa afa bi hadhal hadithi antum mudhinun shin wannan alqur'anin kuke karyatawa kalmar mudhinuna fi'ili madinta shine yazo da siffofi guda biyu haka mudari haka masdar akan ce dahana yudahinu mudahanatan dahana shine fi'ili madi yudahinu fi'ili mudari mudahanatan shine masdar sannan yake zo kuma da adahana yudhinu idhanan adahana fi'ili madi yudhinu fi'ili mudari'i idhanan shine masdari shi to duk wanda ka dauka ma'ana guda biyu zai bayar cewa shin wannan alqur'anin kuke karyatawa kuke kafircewa ko kuma wannan alqur'anin kuke karyatawa sannan kuke gayyata waɗansu ma su karyata shi bayan ku kun kafirce mishi kuna kokarin wasu ma sai sun kafirce mishi Allah ke tambayan kafire dangane da alqur'ani yo ko kunya ba ku ji sai ya ce wa taj'aluna rizqakum sana kuna sanya arzikin da Allah ya muku annakum tukadhibun madadin ku gode sai ku kareta shi idan Allah ya maka arziki godiya ya kamata ka mishi ba ka kareta ba akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sulhul hudaybiyya annabi ya zauna a hudaybiyya wani wuri ne kusa da makka Annabi zai je umra shi da sahabbai kafare su kana su shiga makka Annabi ya zauna tsawon kwanaki anan suna kwana shi da sahabban shi da waɗansu daga cikin matan shi da ya taho da su a ciki akwai Ummu Salama to sai aka yi ruwa a cikin dare to da aka zo sallan asuba wani sahabi ya ce da muka yi sallan asuba annabi sai juya yana ainihin nasiya sai yake cewa ubangiji ya ce bayina an waye gari wasu sun kafirce da ni wasu kuma sun yi imani da ni ubangiji ya ce duk wanda yace an yi mana ruwan sama da falalan Allah da rahaman Allah wannan shine mai imani da Allah amma wanda yace an samu ruwa da saboda tauraro kaza saboda tauraro kaza saboda tauraro kaza to wannan ya kafirce da ni'imar Allah subhanahu wataala duk wani ni'ima da yazo maka karka jingina shi zuwa ga wani abu ka jingina shi zuwa ga falalan Allah ne wannan karka dauka dabaran ka ne kowa yonka shine wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun Allah sai ce falaula idza balagatil hulqu Allah ce saboda me dan me a lokacin da ake zare ran mutum a lokacin da ake zare ran dan adam kuma ran yazo al hulqum yazo wato makogoro kusa ana zare ran dan adam ne daga tafin kafa daga tafin kafa yanda ake tatse hanji a fara daga farko zuwa karshe haka malaiku ke zare ran dan adam daga tafin kafan shi suke farawa kisa ko wadanda idan mutum bai da lafiya idan zai rasu a lokacin suna ganewa kafan shi suke tabawa ilimi ne shi ma idan suka taba tafin kafan mutum suna gane wannan rasuwa zai koda yana magana saboda sun gane ana zare ran nashi a lokacin da ran ya zo makogaro shikenan babu halin magana kuma to shine Allah ya ce falaula idza balagatul hulqum saboda me idan ana zare ran mutum kuma har ran yazo al hulqum yazo makogaro wa antum shina idin tanzurun al hali ga kunan kuna wurin kuna kallo kun tabbatar da rasuwa zai sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ya ce mun fi ku kusa da shi yana nufin malaiku kenan masu daukar ran yace walakin la tubsiru sai dai ba ku ganin Allah ya turo malaiku suna zare rai malaiku da ma kala biyu ne akwai malaikun rahama akwai malaikun azaba idan malaikun rahama ne annabi ce za su zo da wata tasa idan aka zare ran a cikin wannan tasan suke sawa za su wanke shi da wani irin ruwan zamzam da turare su taura da shi saman bakwai idan kuma kafiri ne a ba magana sai dai Allah ya kiyaye to a takaicen takaitawa shine Allah ya ce a lokacin da ake zare ran mutum gashi nan kuna kallo rasuwa zai yi falaula in kuntum ghayra madinina dan me in kun kasance yanda kuke cika baki kuna da ilimi kuna da technology kuna da wane ne in har kun kai matsayin cewa ku din nan ba za a tada ku a muku hisabi ba kun kai wata makura wajen fi karfin Allah tarji'unaha in kuntum sadiqina ku dawo da wannan ran ku hana a cire ta mana inda har daga sai kuke kaga an tara manyan likitoci kwararru consultant amma ba za su hana mutuwa ba Queen Elizabeth ta Ingila wacce ta rasu a kasa da shekara gure yanzu a lokacin da za ta mutu a Scotland tun a can ta rasu duk wani kwararren doctor a Ingila a UK gaba da United Kingdom UK shine England da Scotland da Ireland da Wales to waɗannan Northern Ireland waɗannan guda hudu sai da aka tattara manyan likitoci guda 100 a take aka kawo su Scotland suka shigo inda kun take kwanci aka ce ana so ku yi saving rayuwanta kar ku bari ta mutu wannan duk barayin ɗan siyasar mannacin suke zuwa neman magani da azzalumai da mutanen kirki ma in kana da kudi ya halatta ka je don asibitocin mu sallalaci kar ka daka duk wanda ya je waje neman lafiya barawo ne a akwai mutanen kirki asibitocin namu ne sun lalace wasu likitoci ma da ganganci suke kashe mutane ba intentionally ba amma da ganganci aka ce su yi saving queen ko da shekara hudu ta kara ko san saboda me wa ana so ta yi bukin birthday na shekara 100 saboda a lokacin tana 96 shekaran ta 96 saura shekara hudu ai babban taro queen ta cika shekara 100 sai ta mutu likitocin nan suka duk abin da za su yi suka ce ina walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluhu wallahu khabirun bima ta'malun idan kwana ya kare sakar dai Allah ba zai kara maka ba shi yasa dan adam idan ka taba kirjinka zaka je na bugawa dip 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 to suka ce wannan bugawan zuciyan qa'ilatul lahu innal hayata la qa'iqun wa sawani ai wata na gaya maka ne rayuwar gaba ɗaya fa sakas ne suna bugawa akwai lokacin da za su tsaya na karshe in ya tafi ya dawo shikenan ka tafi kenan har abada kun gano wannan abin da ke babu duk duniya ba wanda zai hana ka mutuwa shi yasa ko annabi ya haya yanda yazo a cikin isra'iliya da ya nemi kare rasu yace malaika ya dauke shi ma ya kai shi ya ga aljanna inda take suna zuwa sama ta hudu sai ga malaikan mutuwa ya taho suka gaisa da malaika dan uwan shi wanda ya dauke shi yace ai ga annabi haya yace yawwa ni an ce na je na dauko ran shi a sama ta hudu ni kuma na san a duniya yake ya kawo kan shi kenan annabi Idris jazakallahu khair annabi Idris to kaga da yayi zaman shi a gida ma da yafi sai suka hadu a sama ta hudu yace Allah ne yace na je na dauko ran annabi Idris a sama ta hudu ni kuma na san yana duniya a kasa ashe ya rage min tafiya ne an gane ko akwai na taɓa ku wannan kissan shine abu na ƙarshe da zamu tsaya akai muna da minti biyu lokaci ya cika to za ku na minti da to zamu tsaya anan sai gobe zan kawo muku wannan hadisi na tabbatacce na annabi Sulaiman amma sai Allah ya kai mu gobe insha Allah abinda mu karanta da ni da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa akwai sanarwa guda daya akwai group na WhatsApp da muke da shi wanda duk karatun da ake muna turawa amma group din mata gaba daya ba sa participating tun bara muka gode shi da azumi har zuwa yau din nan mata 53 ne ko da nawa ne amma group din maza aka bude na farko ya cika mutum 1025 muka sake bude wani shi ma ya cika to kuma tan imanin su yayi yawa ne ba mu sani ba eh wannan lambar ne bari na karanta lambar Mala Usman ne a 080 3112 4177 sipili takwa sipili uku daya daya biyu hudu daya bakwai bakwai duk karatun da muke ko baki zo ba za ki same shi a ciki sanan karatun da muke na ba lokacin azumi ba ma duk ana sashi a ciki Allah ya sa mu dace akwai marasa lafiya da suke bukatan addu'a akwai shi Mala Usman dan Bauchi iyalin shi bata da lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya kara mata lafiya ya sa ya zama kafara akwai Hajiya Amina a wacce kusan daliban tafsirin nan ne kusan duk shekara ita ma mahaifiyarta tana fama da rashin lafiya kware da gaske wanda sai ta zuwa Saudiya ma neman magani muna addu'a ita ma Allah ta'ala ya kara mata lafiya ya sa ya zama kafara ainihin duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya da imani da kuma wadata Allah ka tashi ka faɗin duk marasa lafiyar mu subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh